Shugabannin kananan hukumomi 17 da daukacin kansilolin jihar Plateau sun kalubalanci matakin da gwamnatin jihar ta bi na dakatar da su daga mukamansu. A makon jiya ne gwamnan jihar Plateau Caleb Mudfang ya amince da shawarar da majalisar dokokin jihar ta aike masa na ya dakatar da shugabannin kananan hukumomin jihar don gudanar da bincike kan shiga da fitar kudade a kananan hukumomin. A taron manema labarai da suka gudanar, shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Plateau, Miscom Alex Nantuam, wanda shine shugaban karamar hukumar Shandam, yace sun sami takardar gayyata daga majalisar dokoki, amma kafin su tattara bayanan su, sai suka ga takardar dakatar da su a kafafen sada zumunta na zamani, bisa amincewar gwamnatin jihar.
A dokance, gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wuri. Na nuna muku takarda da cewa sun rubuto mana rana 25 ga wannan watan 5 cewa suna so mu kawo takarda na kudin da ke shiga mana da kuma kudin da ke fita. Mu kuma mun mai da martani a ranar 26 da cewa saboda yajin aiki da ma'aikata suke yajin aiki ba zai yiwu ku bamu wannan abu ranar 25 ku ce ranar 30 ranar 26 ba aiki ba, Lahadi ba aiki ba, Monday kuma ranar hutu ne na kadamar da sabon gwamnati. Ba za mu iya kwana daya ka bada income an expenditure daga January 2022 zuwa date baya yiwuwa don ma'aikatan ma ba su a office. Yanzu ma muna kotu ne don dama kotu ta riga ta bada notice da cewa ko governor ko majalisa ba ta da yanci ta yi wannan abu sai kotu ta gama cin karan mu.
Su ma kansilolin jihar sun gudanar da nasu taron manema labarai. Honorable John Dashe shine shugaban kungiyar kansiloli a jihar Plateau.
Gwamnan Plateau State wanda ya kira kansa cewa shi ya san doka, cewa shi bai taba kettare doka a Plateau State ba. Amma kuma sakanin awa 48 sai muka gan cewa ya zama mutum daban. Yanzu muna tambayar sa ne ya karanta mana dalilin da yasa yace ya suspending local government, all the political structures.
Sunana Honorable Moses Dachun Dadon, Chairman na Conference of Leaders Plateau State. Mu ne muna da haƙƙi na cidin chairman that is elected a local government by State House of Assembly. Kuma abinda yasa yana faruwa haka, local government as the top tier na gwamnati an dauke ta kamun kaya ne, kamun waya ne na aljuhun gwamna. And bai kamata ya zama haka ba based on doka. Shi yasa muna kiran gwamnati yanzu about the total autonomy a local government.
Lawyer mai zaman kansa a Jos, barista Yakubu Sale Bawa, ya mun fashin baki kan abinda dokar kasa tace game da dakatar da shugabannin kananan hukumomin.
Sashe na 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da local government ita ce ainihin ta demokradiya, idan aka ce democratically elected. Don haka gwamna baya da hurumi, bai da iko, bai da dama ya dakatar ko kuma ya ce local government da chairmani ko kuma kansiloli. Wannan number 1, wannan sarkakkiyar da suka samu kanta an taba yin ta a jihar Katsina lokacin gwamna Aminu Bello Masai. A ƙarshe suka je kotu koli ta gaba ɗaya ta ƙasa, wato Supreme Court. A nan sai kotu ta ce ba a yi, ko da kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi wasu so da kudin jama'a, gwamna bai da iko ya cire su.
Kotu ce kadai za ta warware wannan takaddama, inda wasu bayanai ke cewa tuni ma gwamnati ta zayyana sunayen shugabannin riko da za ta aike a kananan hukumomin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.